بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan’uwa masu albarka, barkanmu da saduwa a wannan safiya ta Litinin, wadda ita ce safiyar 20 ga watan Juma'adul Ula, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1442, wanda ya dace da lissafin 4 ga watan Januari, shekarar miladiya ta 2021. Wannan shi ne darasi na farko, insha Allah, daga cikin jerin giyar darussa daga littafin Juz'un fit tamassuki bis sunan wallafar al-Imam al-Hafiz Abu Abdullah Shamsuddin al-Zahabi rahmatullahi alayhi. Wannan littafi ne kankani mai albarka kwarai da gaske a babuka na tattauna mas'aloli na aqida ta ahlus sunna wal jama'a. Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan karatu namu. Allah kuma ya saka wa al-Imamu al-Hafiz al-Zahabi da al-Khairi. To, kafin mu shiga kai tsaye cikin littafin, babu laifi mu danyi wata takaitacciyar shimfiɗa game da wannan littafi insha Allah. Abu na farko shine, kamar yadda na ambata, sunan wannan littafi shine Juz'un fit tamassuki bis sunan, littafi kankani wanda yake bayani akan kwadaitarwa akan ruku da sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. A wannan yanayi malam yana amfani da lafazin as-sunan ne, wanda jam'i ne na lafazin sunna, dan yayi nuni zuwa ga ma'anar sunna a wurin malaman aqida, wanda zamu dan ji bayani takaitacce game da hakan insha Allah. Abu na farko a cikin wannan takaitacciyar muqaddima shine lura da cewa tarihin musulunci ya wanzu a yanzu fiye da shekara 1400 da wani abu, wanda a tsawon waɗannan karnoni masu tsayi kwarai da gaske an samu canje-canje a rayuwar mutane da tsare-tsaren yadda suke tunani da yadda suke fahimtar al'amura da yadda suke gudanar da addinin su da rayuwar su. Idan muka kalli tarihin waɗannan canje-canje waɗanda suka yi canza tunanin mutane da yadda suke kallon rayuwa da yadda ma suke fahimtar addini, sai mu ce a takaice, tun sahabbai suna raye a cikin karni na farko na musulunci, da kuma wato lokacin da suka fara watsuwa a cikin garuruwa da ƙasashe waɗanda aka buɗe, an samu bayyanar abubuwan da za a kira da suna usulul bid'a, wato tuwasa na bid'o'i wanda suka shafi al'amura kaman bid'a ta khawarija, wato waɗanda suke kafirta masu zunubi kuma suke fito da shuwagabanni da hukumomi. Sannan kuma aka samu bid'a ta ainihin wato ash-shi'a, wato waɗanda suke fifita ƙaunar ahlul baiti akan dukkanin sauran magabata. Aka samu bid'a ta qadariyya, waɗanda suke ainihin wato inkari, suke musun samuwar kaddara ta Allah subhanahu wa ta'ala, wanda suke ganin cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da iko ko ƙarfin gudanar da abubuwan da suke gudana na yau da kullun a cikin rayuwar mutane da ayyukansu. Waɗannan suna daga cikin usulul bid'a, wato manya-manyan tushe na bid'o'i na farko, kuma sun bayyana tun a cikin karni na farko, tun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama suna raye. To, sai kuma al'amari ya biyo baya a cikin wato karni na biyu, waɗannan bid'o'i suka ci gaba da ɗaukaka, suna ainihin harzika, suna wato ƙaruwa kawai, suna ƙaruwa a cikin kuma zuwa ƙarni na uku da na huɗu, a lokacin ne aka samu bayyanar wani nau'i na bid'a, wato shine zurfafawa cikin sufanci da kuma wato nau'i na bid'a ta zakewa a cikin girmama waliyai. Hakanan kuma aka samu yaduwar mazhabobi na falsafa da akalaniyanci, wato dogara da tsurar hankali da tsurar tunani wajen kokarin fahimtar musulunci. Waɗannan na daga cikin usul na bid'o'i da suka bayyana a cikin rayuwar musulmi tun a waɗancan zamuna, daga tsakanin karni na 1 zuwa karni na 4 na musulunci. To baya ga haka, in muka kalla zamu ga cewa tarihi yana nuna daga cikin sabubban da suka jawo wannan wato yaduwa da habaka ta bid'o'i, akwai wato cakudewar al'ummar musulmai da wasu al'ummomi waɗanda ba su ba, sakamakon faduwar dauloli da shige da fice, shigowa da aka yi da bayi da kamammu, da kuma wasu waɗanda suke masu yanci ne amma suna yin ayyuka ko suna cikin masu gudanarwa ko har ma sun samu mukamai na shugabanci a cikin daulolin musulunci. Sannan kuma ga fassare-fassare da aka yi na littattafai waɗanda suke ba na addinin musulunci bane, na wasu addinai ne, musamman addinan Farisa da Rum da makamantansu, ko kuma mu ce thakafa, wato civilization na Farisa da Rum, wanda aka fassara littafansu zuwa cikin Larabci, kuma musulmai suka samu halin karantawa. Sannan sai kuma fitowar wasu mas'aloli na aqida waɗanda da ba a san su ba, da ba a magana akan waɗannan mas'aloli, yanzu kuma sun yadu ana magana akan su, irin masail na ainihin wato ayyukan Allah subhanahu wataala, ayyukan bayi, mas'aloli da suka shafi sifat, mas'aloli da suka shafi abubuwa ire-iren haka. Don haka sai malamai suka dukufa wajen rubuta littattafai domin yin bayani akan al-aqida as-sahiha, wato abinda ya kamata musulmi ya kudirce, wanda shine mai inganci, abinda ya kamata musulmi ya kudirce a cikin zuciyarsa, yayi aiki da shi a matsayin addininsa. To idan muka kalli shi wannan littafi, duk da yake marubucin shi yana daga cikin mutaakhirin, ba a wancan zamani ya rayu ba, domin Al-Imam Adh-Dhahabi ya rasu ne shekara ta 748 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Ya kiraye shi da suna juz'un. In suka ce juz'i, suna nufin kaman wani dan kankanin littafi, ko dai ya zama an tattara hadisai na wani mutum guda daya a ciki, kaman a ce Gara'ibu Malik na Al-Imam Ad-Darqutni, ko littafin da za a ce juz'u marwiyati fulan, juz'in hadisai da aka ruwaito daga wani sahabi ko tabi'i ko wani babban malami, ko kuma ya zama littafi ne yana magana akan wata qadiyya guda daya, wata mas'ala kwaya daya ita ce aka tattauna a cikin littafin, kamar irin littafin juz'ul qira'ati khalfal imam na al-imam Abu Abdullah al-Bukhari, da irin juz'u raf'il yadaini fi salati na shi da din shi al-imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi, ko kuma ya zama an tattara isnadoji na wani hadisi kwaya daya an tattauna an yi dabdala akan su, kamar littafin ikhtiyarul ula fi hadisi ikhtisam al-mala'il a'la na ibnu Rajab al-Hanbali rahmatullahi alayhi. To malaman hadisi suna yin irin waɗannan ayyuka da yawa na ajza'u. Kaga in muka kalli shi wannan juz'i, wato kankanin littafi da yake magana akan aqida, ya ce fi tamassuki ruqu bis sunan, da ainihin sunnoni, wanda muka ji cewa as-sunan yana nufin wato jami'in lafazin sunna, amma sunna anan da ma'ana wacce malaman aqida suke baiwa sunna, domin in ka kalli lafazin sunna yana da ma'anoni mabambanta. A gun malaman hadisi mun sani shine su ce abinda aka ruwaito na aiki ko magana ko tabbatarwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko siffar shi ta halitta, ko siffar shi ta dabi'a. Idan kuma makalli a gun malaman usulul fiqi, su kuma suna nufi da sunna shine wato ɗaya daga cikin manazarta, wato sources na shari'a, inda ake ciro hukunce-hukunce bayan alqur'ani mai girma, za su ce maka na biyu shine sunna, wato masdari na rayuwa da ayyuka da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Su ku agu malaman fiqhu idan suka ce sunna, to ma'ana ga magari da suke nufi shine abinda ya zama ba farilla ba a cikin ayyuka na ibada. To duk wannan ma'anonin ba su ake magana ba anan kai tsaye. Abinda yake magana anan kai tsaye shine abinda malaman aqida suke nufi da sunna. Sukan ce shine hadiyun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fi usuliddin wa ma kana alaihi min al-ilmi wal-amali wal-hadi wa ma shara'ahu aw aqarrahu muqabil al-bid'i wal-muhdathati fi din. Wato sukan ce shine a tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fi usuliddin, game da tushen addini, game da abinda ake kudircewa a zuciya na addini, da kuma wa ma kana alaihi min al-ilmi wal-amal, da abinda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance akan shi na magana da aiki, wal hadi da kuma shari'a, wa ma shara'ahu da abinda ya shar'anta, au aqarrahu ko abinda ya tabbatar, wato wani abinda yake fi muqabilil bid'i wal muhdathati, wanda yake kishiyanta, wanda kishiyansa shine bid'o'i da kuma kirkirarren abubuwa. Haka ce sunna da ma'anar aqida ana nufin bid'o'i ko kuma kirkirarren abubuwa. Kamar yadda zaka ga ai malamai mabambanta sun rubuta littattafai da irin wannan salan, kamar al-imamu Abu Ja'far al-Tabari wanda ya rasu ne shekara ta 310 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya da littafi mai suna Sarihus Sunna wanda shi ma littafi ne na aqida. Haka kamar al-imamu Abu Bakar al-Khallal wanda ya rasu shekara ta 311 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana da kitabus sunna. Haka muka littafin wato sharhus sunna na al-Barbahari, al-Barbahari ya rasu shekara ta 329 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Haka kamar littafin as-sunna na Ibn Abi Asim. Haka sharhu usul i'tiqadi ahli sunna wal jamaa, haka shi ma yace sharhu usul i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa na Hibatullahi Al-Lalakai kenan, wanda rasuwarsa shekara ta 418. Haka kamar littafin usulus sunna na Ibn Abi Zamanin, wanda shi kuma ya rasu ne shekara ta 399 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah ubangiji subhanahu wataala ya gafarta musu gabaki daya. To kamar yadda muka ambata, masailu na aqida sun yawaita a wancan zamani, malamai suka yi ta tattaunawa akan su don bayyana fuska ta abin da yake shine sawab, shine yake daidai bisa haske na sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, bisa haske na karantar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar irin masail na sifat, kamar batu akan maganar Allah ko ganin Allah ko daukakar Allah madaukakin sarki akan al'arshin sa, ko mas'alolin imani da qaddara, da matsala ta ta'lil fi af'alir rabb, wato game da dalilai ko hikimomin ayyukan Allah, da kuma bayani akan af'alul ibadi da makamantansu. Wannan a takaice kenan game da sunan wannan littafi da kuma dan takaitaccen tarihi na yanayin abinda ya jawo ya bayu zuwa ga malamai suka dinga rubuta da zafai wanda suke magana akan aqida zallanta. A takaice sai mu ce kuma a gaba ta biyu ta wannan gabatarwa, wane ne al-Imamu Adh-Dhahabi? Al-Imamu Adh-Dhahabi mashhurin malami ne wanda baya buƙatar sai an yi dogon tarihi a kansa a irin wannan mahalli, amma babu laifi a dan takaita magana game da wato shakhsiyarsa, game da wane ne shi. Malamai da suka rubuta tarihin sa sun ba da labarin cewa sunansa Muhammad ibn Ahmad ibn Uthman Abu Abdullah, ana mishi alkunya da baban Abdullahi, sunan shi Muhammad, sunan baban shi Ahmad, sunan kakan shi Uthman. An haifi al-Imamu Adh-Dhahabi a shekara ta 673, shekara ta 673 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda ya bayyana haka shi da kanshi a littafin shi Mu'jamul Muhaddithin ko kuma Al-Mu'jamul Mukhtas bi-Shuyukh. Haka kuma kamar yadda yake cikin littafin Tabaqatu Ash-Shafi'iyya na ainihin dalibin sa As-Subki rahmatullahi alaihima. Mahaifin al-Imamu Adh-Dhahabi sana'ar sa shine sana'ar sai da gwal, yana suna aiki na sana'antawa da sayar da gwal, don haka ake ce mishi az-zahabi. Baban ya kware kware akan wannan sana'a, kamar yadda As-Safadi yake ambata a cikin littafin A'yanul Asri wa A'wanu An-Nasr. Al-Imam Az-Zahabi ya kasance malami ne wanda yake da fadin ilimi kwarai da gaske a cikin fannoni na aqida da fannin fiqhu da hadisi da tarihi da qira'at, wato qira'at na Al-Qur'ani, da kuma fahimta mai zurfi game da tarihin musulunci da aqidan musulunci da manhaji na magabata. Kamar yadda ya kasance wato malami ne, suna sifata suna cewa kana naqidan basira, ya kasance malami ne mai tantance maganganu, wanda kuma Allah ya mishi basira, ya mishi zurfin ilimi, wanda yake kuma wa kana qawiyyal hujja, ya kasance yana da karfin hujja a cikin maganganunsa. Daga cikin malamai waɗanda suka karantar da shi, yayi karatu tun da wuri, ya koyi karatu da wuri, yayi haddan Al-Qur'ani, ya bi malamai, duk da yake a farkon al'amari bai samu halin barin garinsu na Dimashka zuwa wani gari daban ba, sakamakon iyayensa waɗanda ba sa so yayi nisa da su, suna da matukar ƙaunar shi, ba su son yayi nisa, da haka ya hakura da tafiya ta karatu zuwa wasu garuruwa, tare da cewa a lokacin akwai malamai sosai a wasu garuruwan, irin garuruwan da ke ƙasar Misra ko a cikin ƙasar Sham din, a wasu birane waɗanda ba Dimashku ba, da ƙasar Hijazu da ƙasar ainihin wato Iraki, duka waɗannan ƙasashe suna zankame da malamai mabambanta a cikin wannan ƙarni na bakwai, wanda ya so ya riski karantar wasu, amma ya haƙura saboda biyayya ga iyayensa bai samu fita ba sai bayan rasuwar mahaifinsa, Allah Ubangiji ya gafarta musu. Daga cikin malamansa akwai Malam Ahmad ibn Hibatillah ibn Asakir, akwai Malam Abdul Khaliq ibn Ulwan, akwai Al-Imam ibn Daqiq Al-Aid, akwai Al-Hafiz Abu Muhammad Ad-Dimyati, akwai Al-Imad ibn Badran, akwai kuma Sheikh Al-Islam ibn Taymiyyah. Daga cikin malaman shi waɗanda ya yi ta'asirantu sosai da su, da kuma Taqiyuddin Subki, mahaifin ɗaliban shi ɗayan Subki ɗin kenan. Sannan kuma akwai Al-Imam Yusuf Al-Mizzi, babban malami. Dukkaninsu waɗannan sa daga cikin manyan malamai waɗanda a cikin ɗaruruwan malamai waɗanda Al-Imam Az-Zahabi ya koyi karatu a gabansu. Sannan shi kuma ya yaye manya-manyan malamai, akwai ɗaliban shi waɗanda suka wayi gari suka zama manya-manyan malamai sakamakon irin karatu da suka koya a wurinsa da wurin wasu malamai tsararrakinsa, irin su Al-Imam Al-Hafiz Ibn Kathir mai tafsirin Tafsirul Qur'an Al-Qur'an Al-Azim da littafin Al-Bidayatu wan Nihaya da sauran littafai, akwai kuma irin su Salah bin Salahuddin Khalil Ibn Aybak As-Safadi, wanda shine ma ya zauna a kujerar Imam Az-Zahabi ya ci gaba da karantarwa bayan rasuwar malamin nasa, yana da littafai da dama irin su Al-Wafi bil Wafayat da irin A'wanul A'yanul Asri wa A'wanun Nasri da makamantansu, akwai kuma Tajuddin Subki mai littafin Tabaqatush Shafi'iyya Al-Kubra. Waɗannan sa daga cikin ɗaliban da Al-Imam Az-Zahabi ya yayi. Malamai da dama sun yi yabo kwarai da gaske ga Al-Imam Az-Zahabi, sun nuna gogewarsa a ilimi, zaka ga maganganunsu mabambanta a littafan tarihi mabambanta waɗanda suka tattauna tarihin rayuwarsa, wanda za mu ambaci kaɗan daga ciki insha Allah. Al-Imam Az-Zahabi yana da littattafai mabambanta waɗanda suke ababen dogaro ne, kuma ana kimanta su a cikin duniyar ilimi ta musulunci. A cikin mashahuran littafansa waɗanda suka baza gari kuma suke da amfani kwarai, akwai littafin Mizanu Al-I'tidal fi Naqd Ar-Rijal, wanda littafi ne akan ilimi na Al-Jarh wa Ta'dil, daga cikin ilmomin da Imam Az-Zahabi ya kware kwarai da gaske akan su. Sannan akwai littafin Siyaru A'lami An-Nubala, wani littafi daga cikin littafai masu albarka wajen sanin tarihin malamai daga cikin magabata da kuma koyi da shiryarsu. Sannan akwai littafin Tarihul Islam wa Wafayatul Mashahir wal A'lam, wanda encyclopedia ne na tarihin dauloli da zamanin musulunci tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa karni na 8 har zuwa wajen shekara ta 700 da wani abu wato a lokacin da shi Imamu Zahabi yake raye kenan littafi ne mai muhimmanci kwarai da gaske yana da yawa kwarai ana buga shi a cikin mujalladai kusan 50 da wani abu a cikin bugu da ake mishi daga baya-baya din nan sannan akwai littafin al-kashif fi ma'rifati man lahu riwaya fi kutub as-sitta wanda littafi ne a cikin juz'i 3 yana bada labari da amincewa ko rashin amincewar da malamai suka yi da masu riwayoyi waɗanda ke da hadisai a cikin al-kutub as-sitta Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i da Ibn Majah akwai al-mughni fi dhu'afa littafi wanda yake bayani akan masu riwaya da suke da rauni sannan akwai mukhtasar na littafin Sunanul Kabir na al-Imamu Abu Bakar al-Baihaqi wanda ya rarrage tsayin isnadoji din kuma yayi magana akan su inganci ko rashin inganci sannan akwai littafin Tabaqatul Qurra wanda tarihi ne na malamai makaranta al-Qur'ani mai girma akwai kuma Tahdhibul Mustadrak wanda shi ma rairaya ne ko kuma Talkhisul Mustadrak rairaya ne ga littafin al-Imamu Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi wato al-Mustadraku ala as-Sahihain da dai littafai daban-daban kanana da manya masu albarka kwarai da gaske Allah ya sanya mai ilimin shi albarka kamar yadda Sheikh al-Albani Muhammad Nasiruddin yake fada cewa al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar da shi da al-Imam az-Zahabi waɗannan malamai guda biyu duk wanda ya zo a bayan zamanin su har zuwa yanzu da muke rayuwa matukar za ka yi magana a cikin ilimi na hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to za ka zama kana matsayin yaran su ne dole sai ka ci moriyar ilimin su bai yiwa ka rayu a zamanin da ya zo a bayan zamanin su kuma ka ce za ka yi wata magana a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ka ce ka wadatu daga rubuce-rubuce da littafan su da tahqiqat din su baya yiwa Allah ya ba su wannan falala Allah ya gafarta musu a bangaren aqida yana da littafai kaman shi wannan da muke kokarin fara karatun shi a yanzu wato juz'un fi tamassuki bis sunan akwai kuma littafin kitabul arsh wanda yake magana akan hadisai da suka zo game da al-arshin Allah subhanahu wa ta'ala akwai kuma littafin al-ulu lil ali al-ghaffar wanda shi ma yana da kama da wancan littafin shi ma hadisai ne da maganganu na sahabbai da tabi'ai da na malamai mabambanta game da tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala ya daukaka burbushin halittarsa akan al'arshin sa sannan kuma akwai dai wasu littafan waɗanda ba wannan ba game da aqida ta ahlus sunna wal jamaa al-imamu az-zahabi bayan doguwar tafiya a cikin harkar ilimi ya rusu ne a daren litinin 13 ga watan ainihin wato zulqa'ada a shekara ta 748 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama bayan ya makance a ƙarshen rayuwarsa sakamakon ciwon ido wanda ya faru saboda yawan karance-karance da yawan amfani da fitila ta acibalbal wadda ta cinye masa ido kusan shekaru 4 na ƙarshen rayuwarsa ya yi su ne a makance Allah ubangiji ya gafarta masa a wannan shekara ta 748 ya rasu wanda in ka lissafa zuwa yanzu ya rasu kenan yau shekara 694 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga cikin masadir wuraren da za a iya zakulo maganganu game da tarihin al-Imam az-Zahabi akwai littafin al-Wafi bil Wafayat da kuma A'yanul Asri wa A'wanun Nasri na dashi Khalid bin Aibak as-Safadi akwai kuma littafin Tabaqatu Shafi'iyya na Tajuddin as-Subki akwai littafin Ar-Raddul Wafir na Ibn Nasir ad-Dimashqi akwai littafin Al-Badr at-Tali' na al-Imam Muhammad ibn Ali ash-Shawkani sai kuma al-Bidayatu wan Nihaya na shi al-Hafiz Imaduddin ibn Kathir al-Imam az-Zahabi da kanshi yayi makanshi wata yar tarjuma mai ban sha'awa wata kinuni kuma zuwa ga zurfin tawalu'unsa a littafin shi na al-Mu'jamu المختص بالشيوخ وكما معجم المحدثين لكما لتافن زيلو ديوان الضعفة بي أمبتش وتفللا كوني واتو متأينا شبا باين دي أمبتش سوننسا da malamai wasu daga cikin malaman da suka koya mishi karatu sai yake cewa kuma wato shi ba wata tsiya bane mutane ne da suke ta yaban shi suna cewa littafan shi sun yi yawo a duniya Allah ubangiji ya gafarta mishi to wannan littafi nashi na juz'un fit tamassuki bis sunan li juz'i ne kankani wanda al-Imam az-Zahabi ya rubuta shi don yayi magana akan wato wannan mawdu'i na ruko da sunna da kuma guje ma bid'a a bisa ka'idar kasancewar dukkanin ibada da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta yace ayi to ana buƙatar ta zama khalisa ta tsuraitu daga shirka ta tsuraitu daga bid'a ta tsuraitu daga riya kuma an kula da dukkanin jawanibu na ka'idoji na addini a wajen gudanar da ita don haka littafi ne mai muhimmanci kwarai a wannan bangare ina so na ambaci cewa akwai littafi mai kama da shi wanda kusan sunan su ma yayi kama da juna littafin Ittiba'us Sunan Wajtinabul Bid'ah na Al-Hafiz Diyauddin Al-Maqdisi wato Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi wanda ya rasu ta 643 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama akwai tahqiqin Muhammad al-Arnaud littafi ne kankani a cikin shafuka da basu wuce guda 60 ko makamantan su ba shi ma yayi magana akan ya kawo hadisai da suke umarni zuwa ga bin sunna da guje ma bid'a da wanda suke tsoratarwa akan yaduwar bid'a da yaduwar san zuciya da makamantan su sannan ya kawo wasu hadisai da suke tsoratar da mutane akan wasu matsaloli waɗanda suka shafi kamar wato hani da aka yi akan kebancewa da mace da ba muharrama ba da hani akan tabarruji da makamantansu Allah ubangiji ya samu dace to wannan ita ce yar gajeruwar muqaddima da nayi nufin gabatarwa kafin mu shiga cikin asalin littafin tsarin da zamu bi wajen karanta littafin shine zamu dinga jan bakin karatun ni da kaina zan ja bakin karatun gurgurdan hali sannan kuma na fassara shi zuwa yaren Hausa da ɗan takaitattun bayanai ko sharhohi waɗanda ba za su yawaita ba insha Allah in ba buƙata ce ta kama ta dole ba sannan kuma zan dogara kacokan akan wajen bayani akan ma'anar ayoyi da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bayani akan inda za a samu hadisan da bayani akan ingancin su ko rashin ingancin su da bayani akan duk wata mas'ala da shafi ka'ida ta ilimi ko mas'ala ta addini da zamu karanta a ciki zan dogara ne da ilmomi da karatuttuka da bayanai waɗanda zan dinga ɗaukowa daga masadir na ilimi na musulunci musamman littattafan malaman farko idan magana ce akan hadisi zamu ɗauko daga malaman hadisi idan sharhi ne akan hadisi zamu ɗauko daga malaman da suka sharhin hadisai idan magana ce akan fassara aya zamu ɗauko daga malaman tafsiri idan magana ce akan ingancin wata riwaya zamu ɗauko daga malamai masana ilimi na riwaya waɗanda suka tattauna akan waɗannan isnadoji daga gare su zamu ɗauko insha Allah babu abin da zai kasance namu in banda ita Hausar fassarar kawai zamu yi kokari mu ga mun takaito akan cewa ba ra'ayi muke faɗa namu ba a muna faɗan maganganu ne na malaman farko as-salafus salih rahmatullahi alaihim ina faɗan wannan nake cewa ina neman taimakon Allah da fatan Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin abin da zan faɗa zamu shiga kai tsaye zuwa cikin littafin malam yace juz'un fit tamassuki bis sunani littafi mai bayani akan ruko da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama malam yace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam اعلم أن البدعة مذمومة في الجملة قال تعالى شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله فاتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصل ونور ومخالفته ضلال ووبال وابتداع ما لم يأذن fihi wala sannahu mardudun. Al-Imam Adh-Dhahabi yace bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah Ubangiji mai rahama mai jin kai nake fara gabatar da wannan bayani. Inji malam yace alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ina salati da sallama izuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. I'lam, ka sani, annal bid'ata, cewa lallai ita farariyar abu wanda aka kirkire shi a cikin addini, mazmuma, to abin zargi ne, abin kyama ne, fil jumla, a dunkule. Qala ta'ala, Allah yace, shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah, sun shar'anta musu a cikin addinin Allah abinda Allah bai bada izini ayi ba. Wa qala, kuma Allah yace, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu, wa yakai bata fiye da mutumin da ke bin son zuciyarsa, bi ghairi hudan min Allah, ba tare da shari'a daga Allah ba. Fattiba'u ma ja'a bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallama aslun wa nurun, din abinda Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi, aslun shine tushe na tsira, wa nurun kuma haske ne, wa mukhalafatu sabawa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi, wannan kuma dalalun batace, wa wabalun kuma bala'i ne, daukar wa kai wata daukakkiya ne, wabtida'u ma lam ya'zan fihi, kirkiran abinda annabi sallallahu alaihi wasallama bai bada izini a kirkira ba, wala sannahu kuma bai sunnanta shi ba, mardudun abun tunkudewa ne, ba a karban shi a cikin addini. Wannan ita ce mukaddima da mallam ya takaitacciya ya ambaci cewa lalle bid'a abun zargi ce, ba abun so bace a cikin addini. Sai kawo aya ta alqur'ani mai girma wadda ke cikin suratul shura, fadin Allah, am lahum shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah, walaula kalimatul fasli la qudhiya bainahum wa inna zalimina lahum adhabun alim. Sun shar'anta musu, wato su abokan shirkin su, sun shar'anta musu abinda Allah bai ce ayi ba a cikin addini. Sai Allah yake cewa la kalimatul fasli, da ba dan alƙawarin da Allah yayi cewa sai ya bambance tsakanin kowa da kowa, wato a ranar alkiyama sai an yi hukunci ma kowa ba na al-faslu, kamar yadda Allah yake cewa balis sa'atu mau'iduhum was-sa'atu adha wa amar, ba da wannan alƙawari da Allah ya cewa zai yi hukunci ga kowa ranar alkiyama ba, to da an dau mataki akan su tun a nan duniya saboda munin wannan aikin da su kai. Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah. Allah yace walaula kalimatul fasli la qudhiya bainahum wa inna adh-dhalimina lahum adhabun alim, lalle kuma az-zalimai za su gaba da azaba mai radadi a nan duniya, za su shiga cikin azaba, Allah ya halasta jinin su a kashe su a hanyar jihadi, a hanyar yaƙoƙi na jihadi, ko kuma in ba a musu a nan duniya ba, Allah subhanahu wata'ala ya bada izini a ranar alkiyama mala'iku su kama su ai musu hukunci na ainihin shiga gidan wuta. Allah ka tsare mu. To wannan aya kamar yadda muka ambata tana cikin suratul shura, ita ce aya ta 21. Sannan mallam ya ƙara kawo aya fadin Allah har ila yau, da Allah yake cewa wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Da farkon ayan, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Allah yace inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin, wadda ita kuma aya ce a cikin suratul qasasi aya ta 50. Allah subhanahu wata'ala ya bayyana cewa fa in lam yastajibu laka, idan sun ki amsa maka, fa'lam, to dama ka sani cewa annama yattabi'una ahwa'ahum, dama san zuciyarsu suke bi. Shi sa al-imamu ash-shaykh as-sa'idi rahmatullahi alayhi a cikin tafsirin sa yake cewa wannan aya dalili ce akan cewa duk wanda bai bi manzo ba, bai bi shari'ar manzo ba, to fa innama yattabi'u hawan, to yana bin san zuciya ne, tafarki ne guda biyu, ko dai ka bi tafarkin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma idan ka ki bin shi duk abin da kake bi wanda ya wannaci wanda ya saba wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sunan shi hawan san zuciya ne kuma Allah yake ka sani cewa suna bin san zuciyar su ne wa man adallu mimman ittaba'a hawahu to kuma babu wanda ya kai bata wane ne ya kai batan mutumin da yake bin san zuciyar shi bi ghairi hudan min Allah wanda bin san zuciya baya faruwa ta hanyar bin shari'a daga Allah subhanahu wataala Allah yace inna Allah la yahdil qawma adh-dhalimi lalle Allah baya shiratar da mutane wanda suke azzalimai ne Allah ka tsare mu daga zaluntar kaunan sai malam yace fattiba'u ma ja'a bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallama aslun wa nurun wa mukhalafatuhu dalalun wa wabalun bin abinda Allah subhanahu wataala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi to wannan shine tushen tsira kuma shine haske sannan sabawa abin da yazo da shi din bata ne kuma wato daukar wa kai mummunan mataki sannan wato bin abin da kirkira abin da bai bada izini ba ko kuma bai sunnanta ba to wannan kuma abin wurgawa ne ba a karba ina fata muna gane wannan sai malam yace rawa Ja'far ibn Muhammad an abihi an Jabir أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وفي رواية ابن المبارك عن الثوري عن جعفر وكل مهدفة بدعة وكل ضلالة في النار ما لن يتي روى جعفر بن محمد Ja'far dan Muhammad ya ruwaito an abihi daga baban shi Muhammad din kenan an Jabir daga Jabir dan Abdullah radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yace fi khutbatihi a cikin jawabi da yayi yace inna asdaqal hadithi kalamullah lalle mafi gaskiyar zance shine maganar Allah alqur'ani shine zance mafi gaskiya wa khairul hadi hadi Muhammadin kuma mafi ken shari'a ita ce shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura shine abinda aka kirkiro wa kullu bid'atin dalala duk wata bid'a kuma batace wannan ita ce riwaya dake cikin sahih Muslim ta hanyar Abdul Wahhab dan Abdul Majid daga Ja'far dan Abdullah ta wannan hanya sannan akwai yace wa fi riwayat ibn al-mubarak a riwayan abdullahi dan mubarak an al-thawri daga sufyan al-thawri daga ja'far kullu wa kullu muhdathatin bid'a lalle kowace bid'a kowane sabon abu bid'a ne wa kullu dalalatin fin nari kuma duk wata bata yar wuta ce wannan shine riwaya ta imamu an-nasa'i da isnadi tabbatacce to can da yace wa khairul hadi hadi muhammad a cikin littafin sahih Muslim yazo da lafazin wa khairul huda ni wa khairul huda huda Muhammadin kamar yadda al-Imam al-Qadi Iyad yake bayyanawa a cikin sharhin sa sannan kuma sai ya bayyana da shi da al-Imam Muslim a cikin nashi sharhin cewa akwai al-hadi wanda yake cikin sauraron riwayoyi akwai kuma al-huda haka ce al-hadi shine at-tariqa ko al-madhhab tafariki ko wani hanya an ce wa khairul hadi wato mafi alheri mafi ken dariqa ko mafi ken tafariki shine na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda cikin hadisi annabi yake cewa ihtadu bi hadi ammar ku shiryantu ku bi tafarkin ku bi hanyar ammar dan yasir radiyallahu anhu in kuma aka zo da shi bidammi aka ce wa khairul huda kamar da a cikin sai Muslim din to anan al-huda shine al-irshad ko ad-dalala abinda akai nuni ko aka shiryatar da mutum zuwa gare shi kamar da Allah yake cewa amma samudu fa hadainahum fastahabbu al-ama ala al-huda ay fa arshadnahum kaga su samudawa mun shiryatar da su ma'ana mun nuna musu shari'a haka inna hadainahu as-sabila ay inna arshadnahu mun nuna wa dan adam hanya haka wa hadainahu najdain ay wa arshadnahu mun shiryatar da shi haka wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ay la turshidu kana shiryatar da mutane zuwa ga tafarki madaidaici malaman suka ce su iyab da su nawawi suka ce da aka danganta shari'a zuwa ga Allah kuma sai ya zama ma'anarta shine at-tawfiq wal isma gamdakatar da kuma tsari da Allah yake ba bayinsa kamar yadda Allah yake cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha innaka la tahdi ay la ta'sim wala tuwaffiq baka iya bayar da dace na shari'a baka iya tsare wani daga bata sai wanda Allah ya ga dama shi yake iya tsarewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha dukka waɗannan duka sun tabbata a riwayance kuri a ce wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallama ko wa khairul hadi wanda shine yabo a cikin mafiya yawan riwayoyi da suka fi shahara wallahu alam sai malam ya ci gaba da cewa wa hadithul irbad wa sahahahu at-tirmidhi qala khatabana rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama bi khutbatin balighatin ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة كل بدعة ضلالة وانا اتشي رواية حديث الإرباب بن سارية أبو نجيح السلمي وانا صحابين يدكتكين مشهورا صحابي أهل الصفة waɗannan talakawa cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ba masu da gida sai dai suna kwana ne a masallaci daga baya ya zauna a ƙasar Hims ya rusu shekara ta 75 ne bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-Imam Adh-Dhahabi ya kawo wani labari mai ban sha'awa a cikin tarihin wannan bawan Allah a cikin littafin Siru Alamin Nubala cewa ya dade a duniya ya dade sai ya zama ya gaji da rayuwar duniya kuma har ma yana addu'a yana cewa ya Allah ka karbi rayuwata ya Allah ka sa ni mutu wata rana yana zaune yana cikin wannan addu'a a cikin masallaci sai ya ga wani mutum ya zo mai kyakkyawar siffa yace ban taba ganin saurayi mai kyakkyawar siffa irin shi ba yace da ya zauna a gabana sai yace ka daina yin wannan addu'a da kake ba ta da kyau ka dinga yin addu'a kana cewa Allahumma hassinil amala wa balligil ajala Allah ka sa ayyuka na su yi kyau Allah kuma ka isar da ni zuwa ga ajalin rayuwata cikin salama sai yace kai kuma wane ne da kake bani wannan labari yace ni mala'ika ne suna na rutba'ilu aiki na shine kawar da wa mu'minai kawar da bakin ciki daga mu'minai yace ina waigawa sai na neme shi na rasa wannan labari yana cikin tarjuma ta shi wannan bawan Allah sahabi al-Irbab bin Sariya a cikin Siru Alamin Nubala wallahu ta'ala a'lam wannan sahabi shine ya ruwaito wannan mashahuran hadisi daga cikin wato hadisan Jawami'ul Kalim wanda suke tattare da gundarin zance wanda yana daga cikin khasa'is na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah yake fada ko kuma shi wato al-Irbad yake bada labari yana cewa khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana jawabi bi khutbatin baligha yamana hudba wata ke mai armashi mai dadi mai maganganu masu ban sha'awa zarafat min hal uyun wanda idan duna suka yi ta zubar da hawaye mutane suka ciga cikin wato infial suka yi reacting ga dadin khutbar da abin da ke cikin ta na tsoratarwa game da lahira da abin da ke cikin ta na alamar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yana musu wasiya ne da bankwana don haka suka yi ta zubar da hawaye wa wajilat min halqulub kuma zakata suka shiga cikin tsoro da dimuwa fa qala qa'ilun sai wani mai magana yace ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka anna hadhihi mau'izatu muwaddi'in wannan wa'azi naka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama yayi kama da wa'azin mutumin da ke bankwana fa ma za ta'hadu ilaina to me kake daukan mana alƙawarin mu ci gaba da yi me zaka ba mu na wato wasiya na abin da ya kamata mu doge a kansa. Qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, usikum bi taqwallah, ne muku wasiya da ku ji tsoron Allah subhanahu wataala, wassam'i watta'a, da kuma wato ku bi Allah subhanahu wa kubi kubi shugabanninku ku yi musu da'a, wassam'i watta'a kubi shugabanni ku yi musu da'a, fa innahu man ya'ish minkum ba'di, wanda di ya rayu a baya na cikin ku, fa sayra ikhtilafan kathira, to zai ga sabani mai yawa, zai ga bambance bambance masu yawa, abubuwan da ya san su zai ga an canza su ba haka ake yin su ba. Fa alaikum bi sunnati, da haka ina jan kunnanku, ina horanku da ku yi ruko da sunnata, wa sunnatil khulafa'ir rashidina, da kuma sunnar waɗanda za su mai bayana, halifofi masu shiryatarwa, al shiryayyu al mahdiyyin masu shiryatarwa, min ba'di, wanda za su zo a bayana, wato Abu Bakar kenan, da Umar da Usman da Ali radiyallahu anhum ajma'in. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa, tamassaku biha, ku yi ruko da wannan sunna din, wa'addu alaiha bin nawajif, kuma ku dafe su da hakoran ku fika, wa iyyakum, kuma a hirdinku ina jan kunnanku, ku yi nesa da wa muhdathatil umuri, ku yi nesa da abubuwa waɗanda suke fararru kirkirarru, fa inna kulla muhdathat kulla bid'atin dalala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, lallai duk wata bid'a bata ce. Wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da Tirmidhi da Ibn Majah ta hanyoyi da suke mabambanta guda biyu zuwa ga Al-Irbad bin Sariya radiyallahu anhu. Al-Imam Tirmidhi da ya fitar da wannan hadisi yake cewa, hadithun hasan sahihun, hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Wannan hadisi ya daga cikin Jawami'ul Kalim na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, wanda ya tattara maganganu masu muhimmanci kwarai, tun daga kan bayani akan jin tsoron Allah subhanahu wataala, da kuma biyayya ga shugabanni da na gaba, tun daga cikin sarakuna da shugabanni da malamai da iyaye da dattawa da sauran duk waɗanda ake musu kallon manya, lallai da kuma bayani akan alam min a'lamin nubuwa, akan cewa za a samu bambance bambance iri daban-daban masu ban mamaki da sabani mai yawa a cikin wannan al'umma ta musulmi. Wannan kaddara ce da Allah ya riga ya kaddara, sai haka ta faru. Ya rage sai kai kokari a matsayinka na musulmi, kaga cewa kai ruko da abinda shi annabi din sallallahu alaihi wasallam yace ayi ruko da shi a cikin dukkanin sabanin, shine yace kai ruko da sunna tashi shi annabi sallallahu alaihi wasallama, da kuma sunnar halifofin da suka biyo bayan shi, Abu Bakr da Umar da Usman da Ali radiyallahu ajma'in radiyallahu anhum ajma'in. Sai ya hade su kuma yace, tamassaku biha, ay ruko da ita sunnar, kamar kace dukka sunna din kwaya daya ce, tafarkin sa da tafarkin nasu duka abu daya ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya alkunya zuwa ga nuni zuwa ga tsananin ruko da sunnar da yace, tamassaku biha wa abdu alaiha bin nawajid, ku yi ruko da ita, ku rike ta da karfi sosai, kamar yadda zaka kame abu da hakorinka ka taune shi ka rike shi. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yayi hani ya ja kunnan musulmi akan cewa su guje ma abubuwa da aka kirkiro aka danganta ga addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yayi hukunci akan cewa kuma dukkanin bid'a to tana matsayin bata ne. Warwiya an Udayf ibn al-Harith marfu'an, arwayto daga Udayf ibn al-Harith sahabun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama marfu'an zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yace annabi yace, mubtada'a qaumun bid'atan illa taraku min as-sunnati ukhtaha, babu wasu mutane da zasu kirkiro bid'a sai ya zama taraku sun yi watsi da min as-sunnati, daga cikin sunna ukhtaha, yar uwarta wanda take makwafinta, to sai sun yi watsi da sunna sannan suke kawo bid'a, ma'ana za su dinga replacing sunnoni ne ta hanyar kawo bid'o'i. Zai zo diye mana bayanai akan waɗannan insha Allah. Wannan hadisi al-Imamu Ahmad ne ya fitar da shi, da kuma al-Bazzar ta hanyar wato Abu Bakar ibn Abdullah daga Habib ibn Ubaid ar-Rahabi daga wannan sahabi mai suna Udayf ibn al-Harith al-Sumali, al-Imam al-Haythami a cikin littafin shi na Majma'u az-Zawaid yake cewa isnadin wannan hadisi bai tabbata ba saboda Abu Bakar dan Abdullahi dan Abu Maryam munkarul hadisi, amma matanin shi yana da shawahid, ma'anar shi karbabbiya ce agun malamai fil jumla suna karbanta. Malam yace waja'a fil athari, ya zo kuma a cikin wani al-athar, cikin wata magana da aka samu daga sayyidina Abdullahi dan Umar, yana cewa kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana, lalle dukkanin bid'a dalala batace, wa in ra'aha an-nasu hasanatan, koda ko mutane suna kallanta a matsayin abu ne mai kyau, domin dama mutane za su dinga kawo bid'o'i ne saboda suna ganin abubuwa ne masu kyau, suna istihsan, suna ganin cewa lalle wannan abu ne mai kyau wanda ya dace kuma zai yi amfani, zai taimaka wajen yada musulunci, zai taimaka wajen nuna cewa lalle musulunci addini ne da ya dace da zamani, zai taimaka wajen ƙara samawa da musulunci magoya baya da sauran hujjoji da mutane suke kawowa wajen kirkiro abubuwa su danganta ga addinin musulunci. To amma shi wannan sahabi Abdullahi dan Umar yana cewa wato dukkanin bid'a batace koda mutane sun ganta a matsayin mai kyau. Wannan magana al-Imamu al-Marwazi ya fitar da ita a cikin as-Sunna da isnadi tabbatacce haka al-Imamu Hibatullahi al-Lalakai a cikin Sharh Usul Ittiqadi Ahli Sunnati wal Jama'a ta hanyar Hisham ibn al-Ghaz daga Nafi' daga mai gidansa Abdullahi dan Umar, Allah ya kara masa yarda, shi da mahaifinsa Umar ya ambaci wannan magana daga zancensa. Wannan kenan. To malam ya kawo duk waɗannan maganganu ne a matsayin muqaddima, zai shiga cikin zance da bayyana abin da yake so ya faɗa a game da ainihin wato wannan mas'ala ta riko da sunna da kuma guje ma bid'a. To kafin mu je, ina so duk da zai zo yayi mana magana mai tsayi akan bid'a da kashe-kashenta da kuma saban da ke tsakankanin malamai wajen kasata da kuma wato bayyana ko akwai mai kyau a cikinta ko maras kyau, duk zai kawo mana waɗannan maganganu da kanshi. Kuma idan bukata ta kama za mu ji maganganun wasu malamai wanda ba shi ba, kamar al-Imamu ainihin wato Ash-Shatibi a cikin Muwafaqat, kamar maganganun da al-Imamu Nawawi ya faɗa a cikin sharhinsa na Sahih Muslim wanda ake danganta su zuwa ga Izu dan Abdussalam, kamar maganganun Ibn Hajar a cikin Fathul Bari, kamar maganganun Ibn Taymiya a cikin Iqtida'us Siratul Mustaqim da cikin Majmu'ul Fatawa da wasu rare makamantan waɗannan, daga mai irin maganganun Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani wanda ya faɗa a cikin littafin Ahkamul Jana'izi wa Bid'ahu, duk insha Allah za mu ishara zuwa ga waɗannan maganganu na waɗannan malamai a kokarin su na bayani akan mecece bid'a da kokarin fahimtar ma'anar wannan magana ta kullu bid'atin dalala, wanda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ma bid'a kudin goro, amma malamai sun yi kokarin fahimtar wannan nassi yaya yake, wanda kuma dama su malamai su ne suke da ta cewa wajen fahimtar maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yadda ya kamata a fassara su da irin yadda ya kamata a ainihin wato fuskantar da su dan mutane su fahimci hakikanin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake nufi a sa'ad da yake fadan waɗannan maganganu nashi salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula. To saboda ƙurewar lokaci za mu saurara a wannan gaba insha Allah, sai Allah ya kai mu darasi na gaba, sai mu tashi inda malam yake cewa fa innan niza'a yaqa'u fi ashiya'a hal hiya mahbuba aw hiya madhmuma fa qa'ifatun dhammatha li annaha bid'a wa ukhra la tadhmu wa yaquluna min albida'i hasanun wa sayyi'un. Anan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.